Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tabbatar da kama wata mata 'yar shekaru 25 mai suna Hawwa Habibu da ake kyautar zaton ta kashe 'ya'yanta biyu masu shekaru 6 da 2, ta kuma raunata wata yarinya mai shekaru 10. A cikin hirarsa da manema labarai, kakakin rundunar Abdullahi Kiyawa ya ce ta aikata laifin ne ta hanyar amfani da makami tare da rufe gidan lokacin da ta far musu.
Ranar Asabar 3/10/2020, da misalin karfe 11:30 na safe, mun samu rahoto daga unguwar Diso, ƙaramin hukumar Gwale da ke nan Kano, akan cewa wata mata mai suna Hawwa Habibu, yar kimanin shekaru 26, ta kashe 'ya'yanta guda biyu, wato Irfan Ibrahim ɗan kimanin shekaru 6 da kuma Zuhura Ibrahim yar shekara 3, sannan ta raunata wata guda ɗaya mai suna Aisha Sadiq yar kimanin shekaru 10, sannan kuma ta gudu. Mun garzaya da gaggawa, mun ɗauke su mun kai su babban asibitin Murtala da ke nan cikin gari, inda likita ya tabbatar mana da cewa 'ya'yan nata guda biyu sun rasu. Ita kuma Aisha aka maida ita babban asibitin Malam Aminu da ke nan cikin gari, inda yanzu haka an sallame ta ta samu sauki. Bayan samun waɗannan bayanai, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Esani PSC Kalamu Wahid ya tada 'yan sandan Operation Pop Ada, wato Kankace Kwabo, tare da basu umarnin kamo wannan mata a cikin awa 24, wanda Ubangiji Allah ya ba mu nasara, an kama ta a jiyan misalin karfe 10:30 na dare. Yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Esani PSC ya ba da umarni a dawo da wannan korafi babban sashen bincike da ke Banfai, bangaren kisan kai, domin a fada da bincike don gano dalilin da yasa ita wannan baiwar Allah ta aikata wannan aika-aika. Da zarar an kammala bincike, ko shakka babu, za a gurfanar da wanda duk aka samu da laifi a cikin waɗannan kisan kai.
A bayanin mahaifin yaran kuma mijin matar, Ibrahim Haruna Aminu, ya ce matar ta fara nuna alamun taɓin hankali kafin faruwar wannan lamarin.
Ranar da safe misalin karfe 9:55 ta gaya min cewa ga wasu sun zo gidanta za su kashe ta. Nace su waye? Tace mace biyu namiji ɗaya. Nace su waye? Ke da waye a gidan? Tace ita kaɗai ce. Nace ina yaran? Tace ai yaran su ne waɗanda za su kashe ni. Sai nace Hawwa, ki ci gaba da addu'a, saboda ma a washi kafin washi gar ranar na so mu jin kalamanta, alamun bata cikin hayyacinta, tana maganganun rashin wanda dai ba mutum ne mai hankali zai yi su ba. Saboda haka sai nace Hawwa, una ce ki addu'a, gani nan kuma zan zo yanzu da an dauke ruwa. Saboda haka bayan minti biyar sai ta ƙara kira na, sai ta hada ni da yaran. Karamar ta so min magana, tace abba ina so a bani bobo. Nace ke ni umman ki ta dauko miki a wardrobe ina. Sai babban shi ma ya karba, ce abba a bani, ni ma nace kai ma a baka. Sai ta kashe. Daga nan na taso na taho mota ta lalace a hanya, ne wa aboki na ya zo ya jani muka kai mota gurin gyara, na ƙara so gida. Na shiga na gaida mahaifina, na shiga gidan na kwankwasa, na ji shiru. Sai haka da na samu kulli na bude, shine sai na tarar da abin da ya faru, na tarar da yara kwance cikin jini da kuma ragowar guda ɗaya wadda take ita ba ta rasu ba sai sara a jikinta.